أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا بركة مدسادوها أولنا مسلاتي متارة البركة مسجد عثمان بن عفان بنتي قبدا كراتم منا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم ونفع السعد يوسف عبو عزيز رحمه الله تعالى ونشين مجلس منا دليدة لاتن دترا منا قوم قوات ربيع الأول هجرة درم كزوا مدينة دبوتايا دقريه دا أربعين دا بقي وندي دي دا أكو قوات ترى أكلن دبطور دبوتي دا إشرين دبيار idan ba amanta ba muna cikin shakhsiyata 45 shine Abdullahi dan Umar bawan Allah nagari shaida daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mun zo inda mallan ya mana bayani akan umurni da kyakkyawa da hani ga mununa wanda Abdullahi bin Umar ya jajirce a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi haka cikin tabi'ai haka har zuwa lokacin da Allah ma rayuwa ko Allah kawo ƙarshen rayuwa yau insha Allah za mu tashi gaba ta ƙarshe a cikin tarihin shi shine wafatuhu radiyallahu anhu shahina 270 ko 287 malaike cewa wafatuhu radiyallahu anhu rasuwar shi yarda Allah shi tabbata a gare shi wannan kuma haka tsarin rayuwa yake li kulli ajalin kitab duk ran da aka riga ya aka busa mai rai to tabbas da kai wata rana wanda za a zo a zare wannan ran haka tsarin rayuwa yake kuma kowa kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rayuwa ta zo karshe sakamakon zabin da ubangiji ya bashi to haka kowa za ta zo mai karshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana zamne yake fadi wa sahabban shi ya tashi cikin su yana musu bayani yake cewa lalle wani bawa ubangiji ya bashi zabi da abin da yake gunku da abin da yake gunshi yace fahtarallahu fahtaral abdu ma indallahi yake cewa sai bawon ya zaba abin da yake gun ubangiji a lokacin da yayi wannan magana ba wanda ya ankara ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake so ya bayyana abubakar kadai daga cikin sahabbai ya fahimta yake ta kuka a lokacin nan zuwa lokacin da ubangiji ya kaddara kwancin da yayi hazzawa aka dauki ran shi abinda da yayi wakana dai an sha mun sha bada labari na mutuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wa'ansu wanda babu su mayar da ba ya za a yi a ce manzo kamar wannan tikamakon annabawa girman da ubangiji ya bashi a ce kuma ya mutu kamar yadda Umar ya zo ya ce to bari in wadi muku ya shelanta a cikin sabon manzo Allah duk wanda ya ce Muhammadu ya rasu to tabbas zai yanke mai kai shine ana nan Abubakar a lokacin da ya ga saukin jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma al'awali yana da wani gida a can ya ta yi cikin iyallan shi aka tayi aka bashi labari ai Madina ta rikice gari ya rikice an ce manzo Allah ya rasu yana zawwa dakin diyeshi ne ya huce ya tahi ya leka ya ga tabbas lalle babu rai agu a jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shi yana da yaqinin da amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta musu bita yayi ta kwatanta musu da amma rayuwar za ta zo karshe kuma an kusa zawwa gaba
kuma yana daya daga cikin malamihin da sahabban shi suka tabbatar lalle manzo Allah mai raguwa ne da su shine hajjatul wada'a da yazo ya kwatanta musu ya karanta musu ya karanta musu ya aka sabkar mi al-yawma akmaltu lakum dinakum haka ya tabbatar musu ala allahumma hal ballagtu hal ballagtu hal ballagtu shin na isar da sakon da aka yi turo ne isar muku suka tabbatar ya isar yace to allahumma fasha da Allah kashe la haka kuma sabkar iza ja'a nasrullahi wal fata duka wannan malamih ne wanda suke nunawa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lalle muhammad inna mai raguwa ne da su mutuwa za ta zo za ta yi halinta a lokacin nan abubakar da ya zo ya huto yana nema ya daidaita sahun musulmai yake karanta musu wa muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusulu afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yudurra allaha shay'a wa sayajzi allahu ash-shakirina muhammad bai kasance ba kowa a cikin ku bace manzo kamun ai muhammadu sallallahu alaihi wa sallama manzanni sun zo sun shude kowanne kuma ajali yake yi in ba annabi isa ba wanda ishbarra bar rafa'ahu Allah ilayhi shine kadai ya samu labanin ubangiji ya dage kayan shi kai shi sama zuwa lokacin da zai dawo ya mutuwa irin yanda kowa yake mutuwa yace bayan shi kowanne annabi kar khalat min qablihi ar-rusul an yi annabawa ga sunan annabawa adadi kaza dukkan su sun zo sun shude mutuwa ta yi halinta ko lokaci ya zo mutuwa ta ubangiji ya dauki ya dauki ran bawan shi yake cewa dan haka in aka ce muku Muhammad Allah ya mai cikawa barin wannan addinin da ya dora ku akan shi za ku yi ko kuma ci gaba za ku yi da wannan addinin akan turbar da ya dora ku yake cewa to ku sani duk wanda ya juya baya dalilin mutuwar Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama to kan shi yawa kuma Allah zai sakanta wa duk wanda ya gode wannan musiba ce ta zo bayyan da aka iya haka Anas yake ba mu labari yake cewa wallahi su ba su taba ganin haske ba a garin Madina ba iya lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama aka ce gashi nan ya iso garin Madina yace komi da ka sani abinda ma bai haske sai da ya haske yace manzo Allah ana dauke shi yace muna kaiwa muna binne shi yace ba wani abu a garin Madina wanda bai duhu ba yace wannan shine Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama to shine tsarin rayuwa li kulli ajalin kitab kowanne ajali kowace rai tana da ajalinta wanda ubangiji ya riga ya kaddara mata haka kuma wannan tsari ne wanda duk wanda yake cikin ma'aiyar shi sai an rubuta maka daga cikin abubuwa guda hudu wanda za a umurce ka da su lalle gashi nan rarin rayuwa rana kaza wannan insha Allah zaka bari shi yasan ya ubangiji yake ƙara tabbatar mana idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimuna in dai ajali yazo to daidai da sakon dai ba za su ƙara maka ba haka ba za su rage maka ba Allah san ya mu cika da imani مالك يتوى عن سعيد بن جبير قال لما احتضر ابن عمر قال ما عاسى على شيء من الدنيا إلا على ثلاث زمء الهواجر ومكابدة الليل وأني لم أقاتل الفئة الباغية التي نزلت بنا يعني الحجاج أقول لك شيء ذلك سعيد بن جبير الماجرين عبد الله بن عمر يكتوى لوكتن دمتوى تزوى عبد الله بن عمر قاشنا أشهو دمتوى سيكتوى ما آسى على شيء من الدنيا إلا على ثلاثين bin yi kaito ba bin yi nadama ba akan wannan duniyar duk wani abu wanda ya barni ba yace sai akan abubuwa guda uku wannan abubuwan guda uku sune kullun in na tsaya nake ma kaina kaito nake gani bin kyautatawa kaina ba nake ganin na bar damar da ya kamata a ce na ribance ta bar ribance ta ba yace wannan abubuwan guda uku sune zamul hawaja shine kishi lokacin garjin rana me yake nihi kinaya akan rishin yawaita azumi da yayi a rayuwar shi to ina su Abdullahi ibn Umar sun suna nadama akan sun bar kwanuka wanda ba su azumce su ba ina gabu shine yake cewa yini ko kuma kishi na garjin rana yace na biyo mukabaratul layl shine wahalhalu na dare shine tashi tsaki-tsakiyar dare mutun ya bautatawa ubangiji yayi kiyamul layl yace shi ma wannan duk mun bar ilada ya kubce mana ka gani shine yake nadama akan anyun daddayin da aka yi amma dai yana ganin kamar bai yi ba abin da ya kamata ba kakkamanta a can wabaya muhulkin da yayi wabu ya labarta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya gani yake cewa Abdullahi yaro ne ko mutum ne na gari inda ma a ce ma yana tashi daddare yana salla a lokacin nan Abdullahi ibn Umar yake cewa daga wannan ranar da na ji wannan magana daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi bin taba barin kiyamul layl ba sai dai abin da ya dauka abu ne wanda yake mai yawa amma dai kaji shi ya zo mutuwa yana kokantawa yana cewa yana nadama wahalhalin daren bai samu ya more su ba. Yace na uku, anni la muqatilu fi'atul baghiya allati nazalat bina, yani al-hajjaj. Yace wannan azzaliman ko kuma wannan gungu na azzalimai da suka sabko garin Makka, ina cikin garin Makka bin dauki takobi ba na yake su ba. Yace wallahi ina da dama akan haka. Ai kaga kuma a can baya ya bayyana maka sababin da ya sanya mutuwa ta zo Abdullah ibn Umar shine wannan fi'atul baghiya, wannan gungu na azzalimai su Hajjaj sune suka mai sanadiyar mutuwa. Kaman yi bayani a can baya da dalilin da ya sanya ya ma Hajjaj magana a matsayin Abdullah ibn Umar, magana shi magana ce wadda idan yayi ta wajibi ne kowa ya tsaya ya saurara, kuma za a ringa tuhuma Hajjaj har ya kai Hajjaj sai ya dauki mataki akan Abdullah ibn Umar. Shine ya sanya ɗaya daga cikin hadiman shi ya sanya washi, aka sanya mai wannan puwazon, aka tai aka soki Abdullah ibn Umar puwazon inda zai ringa cin shi yau da gobe har sai ya kai shi ya yi da sami rayuwa. Wannan shine abin da yawa kana. Abdullah ibn Umar yace yana nadama akan wannan abubuwan guda uku na yanda bai more su ba, da a ce yayi su. Yace alhamdulillahi da ya samu abin da yake so. Kaga ni duk yanda ya kai ya kawo Abdullah ibn Umar yayi tsayuwar dare, yayi azumi, ya bai samu lamanin yakin fi'atul baghiya ba, amma dai yayi kokari. Shikenan. Shine nan yake cewa faradiyallahu an ibn Umar wa abihi, Allah kara yarda ga Abdullah dan Umar ga ma'ahin shi, wa aina mislu ibn Umar fi dinihi, yace ina ga mu kwatankwacin addinin Abdullah ibn Umar. In aka ce maka irin gwagwarmaya da Abdullah ibn Umar yayi, Abdullah ibn Umar tun yana dan matashin shi, yana dan 16 ake ta gwagwarmaya da shi, aka zo 17 aka yi yakin Uhud da shi, irin gudunmuwar da ya ba wannan addinin. Yake cewa ina kwatankwacin mu, ina abinda Abdullah ibn Umar yayi. Ka tsaya kai lissayi kaga an labarta maka irin gudunmuwa da Abdullah ibn Umar ya ba wannan addinin na musulunci, kai ina taka, kai irin abinda yayin ka kwatanta ko ka kama hanya. Shine nan malai yake kawo mana wa aina mislu ibn Umar fi dinihi, yake cewa ina kwatankwacin mu, kwatankwacin Abdullah ibn Umar game da mu akan addinin shi, wa wara'ihi da tsantsanin duniyar shi, yace wa ilmihi kuma da ilimin shi. Kasancewa tsantsanin duniya, mutumin da aka yi ta bashi jagoranci yana mai da baya, yana cewa baya so, kaga wannan yana nuna maka tsantsanin duniya. Haka idan aka dauki bangaren ilimi, yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman sahabbai. Idan ka hudda wani kibaru sahaba, in ka zo sigaru sahaba su ne suka dauki ragamar karantar da al'umma. Idan ka dauki mazhabin Imam Malik a fatawa 10, in ka dauka fatawa 8 in ma ta baban shi ko kuma tashi, kaga wannan ya bada gudunmuwa bangaren ilimi, iya gudunmuwa. Yake cewa wa ta'alluhihi wa khawfihi, da yawan ibada shi da ruko da ibada, shine at-ta'allu, yawan ibada da ruko da ibada, wa khawfihi da tsoron shi na gobe abinda zai tarda a gun ubangiji. Yace min rajulin ta'arrada alayhi al-khilafa, wannan mutumin kaga an me tayin khalifanci lokacin da baban shi ya rasu. Mun yi bayani baban shi yake cewa ko lokacin da mutuwa ta zo wa ma'ahin shi, yake cewa ɗana ya kasance daga cikin majalisar shura, amma dai bai da haƙƙi akan khilafa. Yake cewa mutumin da ya saki matar shi ya gaza rike matar shi, yace ya za a yi a mai ta yin khilafa. Haka lokacin da aka kashe Al-Hasan, lokacin da Muawiya ya rasu, yake cewa suka ce ba wanda ya cancanta. Lokacin da aka kashe Al-Hasan, lokacin da Muawiya ya rasu, suke cewa ba wanda ya cancanta a ce ya kasance khalifa in ba kai ba. A lokacin ne yake cewa wallahi tallahi a ce shekara 70 zan yi ina jagoranci a daga takobi a kashe wani dalili na, yace wallahi tallahi nahi gwammacewa in zamana a yanda nake. Bai ba Allah nan bai amshi ba khalifanci ba. Lokacin da ake mai ta yi wannan Marwani, yake ce mai ka zo ka amshi khalifanci, yace to in mutanen Hijaz in suka yarda suka muni mubaya'a, su mutanen mashariƙa su ne mutanen Sham, ya zan yi da su? Yace a cire takobi mana a yaƙe su mana, a tabbatar da su sai sun maka mubaya'a. Yace wallahi shekara 70 a ce ina mulki a daga takobi a soke wani dalilin waye muni mubaya'a ko dalili na, yace wallahi zan yi gwammacewa in tsaya a matsayina ba tare da na nemi khilafa ba. Kaga wannan yana nuna mana irin tsoron shi ko kuma irin tsantsanin shi na kin khilafa yace fa ya baha ana mai tayin khalifanci yana cewa baya so baya so yace wal qada'u min mithli usman lokacin da usman yake khalifanci yaga ba wanda ya tantance ya kasance shine alkali na garin madina ko alkali na daula ta musulunci a dora shi alkalin alkalai in ba abdullahi bin umar ba yace abdullahi bin umar zo mu alkalin ci yace a'a kamar ni inda nake ku zo in koya mu karatu ya kiyaye amsa yace fa yarudduhu yana mayar da wannan tayin da ake mai na alƙalanci yace wa niyabatu shamil ali lokacin da ali ibn abi talib zai bar garin sham yace zo ka zamna a matsayina yace a bana so bana bukata yace kaga duka wannan fa yahribu minhu yana gudun irin wannan jagoranci da za a bashi yace to ka sani fa Allahu yajtabi ilayhi man yasha'u Allah dama shi yake zabo wanda ya ga dama daga cikin bayin shi wa yahdi ilayhi man yunib kuma yana shiryar da wanda yake so ga wanda yake neman komawa zuwa ga ubangijin shi wannan ita ce tsari na rayuwa dan rayuwar nan in ka ga mutun a yanda yake to ka tabbata zabe ne na ubangiji ba shi wa kanshi ba ba dabara shi bace ba wayen shi bace ba a'a ba al'umma bace tace wannan nan sai ya kasance ba zabi ne na ubangiji kamar yanda yake bayyana mana Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas tsarin rayuwa na yau da gobe wajagoranci da sauransu zaka ga ubangiji ya zabi wanda ya ga dama daga cikin malaiku kamar yanda sunna shi take zabe ne daga cikin malaiku zabe ne daga cikin annabawa haka ubangiji yake zabe a cikin rayuwa wani akan ya kasance shine jagora a gare ku wani kuma ya kasance shine kaza a cikin ku kowa da irin abin da Allah ya bashi kuma duk abin da bawa ya dauka ya baka abinda ake so gare ka shine ka gode wa ubangiji duk abinda ubangiji ya baka to ka rike shi da hannu biyu kamar yanda sai yake bayyana mana a haka bazan suka rike da hannu biyu sai suka ga alheri abinda ubangiji ya kaddara maka a rayuwa wannan shine zaka tai akan shi ba wani wanda isa ya canza wannan kaddarar in ba addu'ar ka ba in ba kuma ubangiji ya ga damar canza maka da abinda yake wannan ba Allah da tar da mu sai shakhsiya ta gaba shakhsiya ta 46 shine Julabib ana yi zugai dariya Julabib kusan har yanzu daga cikin malaman tarajim ba wani wanda zai ce maka Julabib dan gidan suwa da dan dangin suwa da dan gidan suwa ne kurum sai dai a ce maka Julabib al-Ansari su wa'innan su ne wa minhum man ahadallaha Allah ya datar da mu Allah sai Allah ta damu tare da su a gobe kiyama shine malai yake cewa hamalahu ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama ala sa'idayhi a hannayen shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dauke shi wannan shi yake nuna mana irin fadala ta irin wannan sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mutumin da bayan mutuwar shi manzo Allah ya rungume shi ya dauke shi a hannayen shi ya rungume shi yace ku gina mai kabari har sai an kare manzo Allah ya dauke shi sunya shi cikin kabarin shi kasa wannan mutumin ba wai a rai ba zan mu ga dan malama ya dan kawo mana dan kadan daga cikin tarihin shi dai irin gogormaya da aka yi dan lokaci dan kadan a san wani ubangiji sai ya turo shi duniya kurum dan abu ne kadan zai yi daga ya kare kurum a dauki ran shi dai shikenan ya cika misiyon shi to wannan shine abin da ya wakana da Julabi ba malai yake cewa sahabiyyun jalilul qadr yace wannan sahabi ne mai girman kadara mai girman matsayi a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutumin da ya mutu ya bar mata kowa yake rububin ya za a yi aruma a yawur mata shi kasan wannan mutumin ba banza ba yake cewa lam yakun zumalin wala jamalin yace duk da an ce maka mutum ne mai girman kaddara mai girman matsayi a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace sai dai kai to bai da kudi bai da kyau wannan kuma wannan su suke yin dan adam a ce wani yana da kudi wani kuma yana da kyau wannan su ne fa rayuwa fa wa ma hazihi alhayatud dunya illa lahum wa la'ibun wannan uzyina lin nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qatatir al muqattarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al musawmati wal an'ami wal harth wannan rayuwa ta duniya fa ayi a ci mai kyau a sha mai kyau ayi wasa ayi wargi ayi waye ita ce rayuwar duniyar nan fa amma dai wala tansa nasibaka minad dunya wa tajifi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya duk da haka kada ka manta da kai wani abu wanda yake jiran ka a gobe kiyama to shi babu kowanne lam yakun zumalin wala jamalin ba dukiya babu kyau yace walakin zu imanin asbata min aljibal yace sai dai bawan Allah nan yana da wani imani imanin da yahi dutse jirkuwa yahi dutse tabbatuwa imanin shi a cikin zuciya Abu Barzata al-Aslami yace ni na san shi yana kai kawo cikin gidajen mu wannan yaran amma dai zamu zo zamu bada labari yace wallahu la yanzuru ila suwarina wala ila ajsamina yake cewa mu sani lalle ubangijin mu baya duba zuwa ga kira jikin mu wala ila ajsamina ko kuma zuwa gangan jikin mu walakin yanzuru ila qulubina wa amalina yace ubangijin mu yana duba ne a kullun yaya zukatan mu take yaya mu'amalan mu da mu da junan mu suke a mu'amala kadai da kai da dan uwanka wallahi kana iya samun lamanin shiga gidan aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wanda zai shigo inna da aljanna ne sai ga wani mutum ba a san shi ba ba a san isilin shi ba ba a san daga ina ma yake he gashi nan ya shigo a kowar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace zai shigo to shi wannan mutumin me yake yi bai da wani matsayi a cikin sahabban manzo Allah amma dai an ce mai wannan nan wanda zai shigo dan aljanna ne eh daga cikin sahabbai yace wallahi sai na bi shi sai na ga me yake aikatawa wanda aka ce dan aljanna ne yace muna zabne shi dai yanda ake sallah a masallacin manzo Allah bayan manzo Allah kowa haka yake yi kowa in ya tashi yana fila kowa ya huce washi ba wata ibada wanda muka sani wannan ba Allah ya dai yace sai na tarra shi gida nace wallahi wani ina cikin halin bulaguro ina bukatar masarki da Allah inda dama ka bani dama zan kwana a gidanka yace bismillah yazo ya kwanta yace da dare yace barcin shi ya sha har zuwa lokacin da alfajir yake to ya tashi yazo masallaci sai irin wannan sallan ma ta dare bai akai kwana daya akai na biyu na uku yace kai akarbaka Allah ni innahu babako bane ba nazo ne manzo Allah yace kai inna dan aljanna ne yace wanda zai shigo ta wacce kowa dan aljanna ne yace muka ganka ka shigo shine nake tambaya me kake yi wanda ka boye mana mu ma mu dauka mu ringa yi diddan amana wannan garanti na shiga gidan aljanna yace wallahi yanda ka ganna haka ina nake yace kurma abu dai wanda na sani ni bana rike wani a cikin raina to kaga wannan shi ma lamani ne wanda yake baka lamanin shiga gidan aljanna ruko yace mu gyara zukatan mu shine ne ya kawo mana wannan didda ya kawo shi mu'allaqan da kai riwaya wadda Imam Abu Huraira ya hutar da ita riwaya a cikin Al-Jami' As-Sahih da hadisi mai lamba ta 1862 ya kawo hadisin yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayyana mana yana cewa inna Allah ta'ala la yanzur ila suwarikum ku sani lalle Allah madaukakin sarki baya duba zuwa ga suranku wala wa amwalikum haka ubangijinku baya duba zuwa ga dukiyarku walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum ubangijinku yana duba ne zuwa ga zukatanku da ayyukanku abinda ka aikata abinda ka kudurce a cikin zuciyarka kuma duk abinda ka aikata innan zuciyar nan ita take sanyawa ka samu sakamako ko ka dan kodi yawa ko kuma matsaki amsa shine abinda zuciya ta kudurce wannan zuciya ita ce wadda take ita ce mihwar na wannan addinin namu ita ce mihwar na rayuwar mu da haka nan malam ya kawo mana yace wal qalbu mahallu nasrir rabbi yace kaga wannan zuciya ita ce wurin duban ubangiji a kullun in dai zaka mai ibada ba abinda yake lekawa illa zuciyarka ya gani a yaya kai wannan ibada a wani yanayi kai ta a wani hali kai ta yaya hakan ubangijinka zai sakanta maka shi sanya ai a lokacin da ubangiji yake bayyana mana duk lokacin da bawaye aiki za a bashi lada 10 aiki na gari yace lada 10 na alimka mai zuwa 700 yace kuma wallahu yudhaifu liman yasha'u Allah yana limka wanda ya ga dama diba ne zuwa ga zuciyar shi a ga a wani hali sadaka ce ya dauka ya bada a wani hali ya bada yayi ikhlasi a sadakar ko bai yi ba a'a ko kuma muna bara muna karuwa ne ko kuma yanayi ne aka yi ibada to a hakan ubangiji zai sakantawa bawa shi sanya yake mana bayani yake cewa wani zai yi azumi yace azumin shi bai kai bai samu ba ya samu ɗaya cikin 10 afwan sallah yake cewa wani zai yi sallah bai kai ya samu ɗaya cikin 10 ta ba wani uku cikin 10 wani uku wani ɗaya cikin 3 haka kowa za a raba a bashi sakamakon abinda ya kasance a cikin zuciyarka kaga kuma ai aikin dukkan su ɗaya ne yanda wani yayi ruku'i guda 4 kai ma haka kai ruku'i guda 4 sujada guda 8 kai ma haka kai sujada guda 8 amma dai kuma za ku tashi ladan kowa daban-daban saboda abinda zuciya ta kudurce shi sanya idan muka leka wannan hadisin zan mu gani yana karantar da mu lalle wajibi ne ko kuma a tsarin rayuwa ana samun tsirayya sakamakon tsarkin zuciya a cikin ɗan adam. Wani ya kasance kaza ne, wani kaza ne, wani kaza ne, amma dai abun Ubangiji abinda zai sanya wani tsirewa ne shine tsarkin zuciya kuma da tsoron Ubangiji kuma da kai kawo zuwa ga ayyuka nagari. Saboda zuciya ita take sanyawa a samu aikin nagari, idan babu zuciya mai kyau to tabbas ba za a samu aiki ba nagari. Shi sanya Ubangiji ya bayyana mana baya kallon suranmu, baya kallon dukiyarmu, abinda yake kallo Ubangiji yana kallon zukatanmu, baya kallon ya yanayin jikinka yake, ya rashin lafiyarka take, ya inka yake, ya kaza ya kaza, baya kallon kyanka, baya kallon rashin kyanka, baya kallon abinda Ubangiji kurme yake kallo wanda kuma zai mana hisabi akan shi, ita ce wannan zuciya. Yaya mutum yayi da kwai jin tsoron Allah a tare da shi, da kwai yaqini a tare da shi, da kwai gaskiya a cikin al'amarin shi, da kwai ikhlasi a cikin al'amarin shi, da kwai nisantar riya a duk ayyukan da yake aikatawa, da kwai san aji wane ya aikata kaza ko kuma baya so. Shi ya sanya Ubangiji ya bayyana mana Ubangiji yana leka zakatanmu ne, sannan ya leka kuma ayyukanmu wanda muke aikatawa. Ayyukan nan shin ayyuka ne wanda suka dace da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko kuma a'a bid'a ce, kirkira ce, inna wajadna aba ana ala ummatin ce, kurmi ya ga iyaye da kakannin suna aikatawa, yace shi ma bari yayi hakan, yace ko kuma yane ne zai sanya Ubangijinka ya karba ayyukanka. Kenan duk aikin da ba a yi shi badan Allah ba, ba a yi shi kalkashin karantarwar manzon Allah ba, babu hira a amsa. Wannan da amma sharadi guda biyu wanda wajibi ne kowa ya san su, ya san kuma in dai bai cika su ba, baya yiwa ya kun dubu yana ibada, Ubangijin shi ba zai karbi ibadar shi ba. Shine ikhlasi kuma da ittiba'u sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallama. Wajibi bine mutum ya samu ikhlasi, duk aikin da zai aikata yayi ne dan Allah, haka kuma ya kasance ya dace da karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Kina umuman idan muka leka hadisin zan mu gani yana kudaitar da mu akan dogaruwa akan niyya ta kwarai da nihi na kwarai akan duk abin da zamu aikata, haka kuma yana karantar da mu lalle tasirin zuciya yafi tasirin gangan jiki da abin da muka tara. Wallahu ta'ala alam. قال الحسن لرجل ما لا يكاو من وانا اثر حسن البصري yake hudiyo wani mutum yake cewa dawi qalbaka fa inna hajata Allah ila al-ibadi salahu qulubihim, yake cewa ka magance ka warkar da zuciyarka, ko ka yi wa zuciyarka magani, ka nisantar da ita da duk abin da yake shirka ne, riya ne, wani abu wanda bai dace ba, ka sami yaqini, ka sami ikhlasi, ka sami gaskiya a cikin zuciyarka. Yace dalilin da ya sanya na maka wannan wasiyyar saboda Ubangijinka yayi bukata, abin da yayi bukata a gun bayan shi shine ingantuwar zuciya. Ta sanya a can Ubangiji da ya tashi nade mana bayani a gobe kiyama, wanda za su sha, wanda za su samu lamani a gobe kiyama, sai yake ce maka illa man atallaha biqalbin salim, yace wa kai wa a gobe kiyaman nan ba wanda zai kai labari wa sai wanda ya zo wa Ubangiji da zuciya wadda take wankakka, zuciya wadda take amintatta da dukkan wata shirka, dukkan wani hikidu da hasada da sauransu. Yace wa'annan sune wanda za su samu lamani a gobe kiyama, wanda ko yake ya zo wa Ubangiji da koma bayan wannan zuciya, to ba wani abin da zai samu a gun Ubangijin shi. Allah kiyaye mu, Allah ya gyara zakatanmu. Mala ya kawo mana yace wa sahibu hadhihi alqissa lam yakun yamliku min ad-dunya illa imana, ma'abucin wannan kissa da za a bada labari yace ba abin da ya mallaka a wannan rayuwar ta duniya yace in ba imanin shi ba, shi kadai ne zai buga gaba a gaban Ubangiji da shi, haka a gaban jama'a ba, haka a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To dan haka ahika da komi kada ka yarda ahika da imani, saboda wannan imanin shine tuhan da zatta baka lamarin samun shiga gidan aljanna. Kuma duk lokacin da mutun ya tube wa kanshi wannan tuhan, to har an shiga cikin halin haula'i, sai dai Allah gyara. Malike cewa wa yuhka Abu Barzah al-Aslami qissatu zawaji Julabib radiyallahu anhu, Abu Barzah al-Aslami yana ba mu labarin kissan auren Abu kissan auren Julabiba, yarda Allah shi tabbata a gare shi. Yake cewa inna Julabiban kana imra'an min al-Ansar wa kana ashabun nabiy sallallahu alayhi wa sallama idha kana li ahdihim ayyam lam yuzawwijuha hatta yu'lama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama hal lahu fiha hajatun am la. Abu Barzah al-Aslami yake bada labarin qissat Julabiba, didda malan yayin ke horkon hadisin. Abu Barzah al-Aslami yake cewa Afwan. Ya kawo Abu Barzat al-Aslam ya kawo bayani yake cewa Julabibi ya kasance ɗaya ne daga cikin mu. Yake cewa abinda Julabibi yake yi kana yadkhulu ala an-nisa'i wa yatahaddasu ilayhinna. Julabibi in ya zamana sai ya tashi ya shiga gidan wancan, ya shiga gidan wancan yayin hira da iyallan shi. Yake cewa a lokacin nan Abu Barzat al-Aslami sai yake cewa wata rana nazo na tarar da Julabibi yana hira da iyalina, sai nake cewa matata ku ji tsoron Allah da shi Julabibi, ku ji tsoron Allah. Yace wannan ba muharramin ku bane ba da ya cancanta a ce yana shigowa gare ku, shi kuma wajibi ne kowa ya like kofar shi, duk wanda ba muharramin iyallanka ba baya dacewa ya shigo cikin iyallanka saboda matsala zai kawo shi. kuma shaydani da amma kullum me yake nema, yana neman fakewa tsankanin rai guda biyu, idan aka samu khalwa to tabbas zai kasance cikin su. ba yakunu min najwa salasatan illa huwa rabi'uhum wala khamsatan illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akbar illa huwa ma'ahu aynama kanu. wannan ubangiji ke ba shaydani ba. to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce yana yake bayyana mana yake cewa bai yiwa mutum biyu su kebance face shaydani ya kasance na ukun su ba, haka hudu su kebance face shaydani ya kasance na hudun su ba. wannan aya tana bayani ne akan mala'ikun ubangiji, duk lokacin da zaka kebance to da kai wani wanda yake tsaye yana rubuta abin da kuke aikatawa. yake cewa a lokacin nan nake cewa Julabibi ku ji tsoron Allah. rubama yuhtamal wannan bayanin da Abu Barzat al-Aslami yake yi kamun a sabko hani ne na shiga gidan mutum, kamar yadda aka sabkar wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na ya sha makance iyallan shi kada wani ya shigo, duk da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana jin yaunin haka. yake cewa a cikin suratul ahzab ubangiji yake ba mu labarin abin da ya wakana, yake wa ma kana lakum an tuzu rasulullahi ba shi ba ha min ba'dihi abada. wannan ta auren kenan, wannan ta shiga gidan lokacin da wanda inna zalikum kana yubzin nabiyya fa yastahi minkum wallahu la yastahi min alhaqa wa idha saltumuhunna mata'an fasaluhunna min wara'i hijabin. yake cewa manzo Allah an sabkar mai da hukunci, yana so ya hana ku amma dai yana jin kumya a ce da wani in hana su shiga gidana, kuma kullun suka shigo yanda kasan ko hilin baro haka suke shiga gidan manzo Allah. yace to ga hawadi musu aka sabkar wa manzo Allah ka karanta musu wannan abun, tunda kai kana jin kumya mu yanzu mu zan mu hadi maka kan wanda ya kara shiga gidanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ko wani abu kuke so ku tambaya min wara'i hijabin a kawo muku, ko kuma wanda suke da lamunin shiga gidan su shiga su tambaya. da kai su Abdullahi bin Umar suna da intin shiga gidan manzo Allah, albarkace ɗan uwar shi Hafsa haka, wannan Abdullahi bin Abbas ne albarkacin Maimuna haka, da sauransu kowanne yana da intin ya shiga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, albarkace ɗan uwar shi wanda take muharrabata, amma dai in sun shiga bakin su gidan ɗan uwan su. to shine nan manzo Allah wannan Abu Barzat al-Aslami yake cewa inna Julabiban kana imran min al-ansar. Julabibi ya kasance ɗaya daga cikin mutanen garin Madina. yace wa kana ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama idza kana li ahadihim ayyam. sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ya kasance ɗaya daga cikin su yana da mata wadda bata yi arme ba, idan aka ce ayyam ita ce matar da ba aurar da ita ba, sawa'un budurwa ko kuma bazawara ko kuma wadda mijinta ya rasu ya bar ko kuma wanda aka sake ta, wannan dukkan su ana kiransu da ayyam, wanda take kalkashin kulawa wani wanda yake alwalinta. to sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dalla da bi dan biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, idan aka suna da wanda suke so su aure sai sun tayi sun ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tayinta, yuzawijuha hatta yu'lama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. idan suka tashi aurar da ita sai sun tayi sun ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin ta, manzo Allah ina da diya ya hal lahu fiha hajatan amla, manzo Allah kana da bukata akan wannan diyar ta ko kun baka da bukata. wannan shine tsarin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma mun sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da lamanin haka, wa mara'atan in wahabat nafsaha lin-nabiy in arada an-nabiy an yastankiha khalisatan laka min dunil mu'minin. duk matar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani ta burge shi ko wata ta kawo kanta tace manzo Allah ina bukatar ka, kana so na ka aure ni, yace kurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shiga zai yi da ita a matsayin ta na matar shi in ya so haka, yace amma dai wannan khalisatan laka min dunil mu'minin manzo Allah kadai aka ma wannan lamarin ba shehun garin ba duk wani wanda zai ce maka a shi ma yana da lamarin haka to ƙarya yake saboda ubangiji ya kawo togaciya yace wannan ba wani jagora wanda ya isa a me hakan ko a bashi hakan wajibi ne in ya tashi neman aure hiya ta hiya tarar da iyayenta in sun me lamani sun bashi a lokacin nan ya aura shi ma kuma da ka'ida da sharaddika wanda addini ya kawo shine wajibi ne a samu alwali a samu shaidu sawa'un a ambaci sadaki ko ka ambata shi dai in wali yace na dauka na baka ga shaidu sun shaida to ta zaman to matakka amma dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai yake da khususiyyar in ya gani yace yana so ko wata ta zo ta kawo kanta yace na aura ko kuma daga yau tun koma mallaki na a matsayin mata take kuma ta koma uwan mu ne gare mu shine nan da ya kawo yake cewa abinda tsarin sabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke yi suna zauwa su tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da koi bukatuwa wacce diyata akan ka in kana da bukata to wa za a fifita kowa akan ka dan ma kai in fifitacce ne akan kowa yake cewa faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zata yawmin lirajul min al-ansar wata rana ana zamna a masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake fadi wa wani mutum daga cikin garin Madina yake cewa ya fulan ya kai wani zawijni ibnataka aurar da ni manan diyarka qala sai yake cewa na'am wa ni'matu aini yake cewa kwarai kwa na auren maka da iyata kuma madalla ga manzon Allah ya nemi iri a cikin gidajen mu alhamdulillahi qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni lastu li nafsi uriduha yake cewa ba ni bane ba nike san diyarta ka ba qala liman sai ma ahin yarinya sai yace to waye ake neman ma Abubakar ko Umar ko kuma Zaidu ko kuma Usama wa'annan su ne masoya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace li Julaybib yace Julaybib ake neman ma auren diyarka kuma da kwai wasu riwayoyi wanda suke bada bayani yarinya ita ma ta zo a gari ci kuma ta kai a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi aurenta shine nan yake cewa wa za wa ake neman ma yake cewa Julaybi ba qala ya rasulullah hatta astamir ummuha yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a bani lamani inda yin nemi izinin mahiyarta sayyida mas'alar mai ƙarfi ce Allah ya datar da mu shi ne yake cewa a bashi lamani har sai ya tahiya tambaye ma'ahiyarta kaga wannan shi ke karanta da kai sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita ma ma'ahiya tana da abun wada akan diyarta wai ba kurmi uba bai bugo kurmi iska bai ce a shi kurmi kaza zai yi ba a'a ita ma ana neman shawararta inda ba a neman shawararta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya bayyana ne saboda manzo Allah baya jinkiri wurin saddara umurnin ubangiji duk abin da yake ba daidai ba daga an yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake taka burki duk abin da kuka ga manzo Allah ya kyale to wannan haƙƙi ne na wani abu mai kayan shi to nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace a'a yace bari in tahi in tambaye ma'ahiyarta in nemi izininta in ta bada lamani shawara ce za a yi yake cewa to manzo Allah inda batta da haƙƙi uwa akan diyarta lokacin da za a aurar da ita na manzo Allah ya bayyana me kenan tunda bai bayyana me ba kenan ma'ahiya ita ma tana da abin cewa akan diyarta lokacin da za a aurar da ita kenan shawara ce a ina gani a kibni ina ganin kaza wanne hirin jaye a washawiruhum fil amr fa iza azamta fatawakkal ala Allah wannan ita ce kaida fa ataha fa qala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu ibnatiki wannan mai gida yazo ya tarar da iyalin shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman auren diyarki qalat sai take cewa ni'ma wa ni'matu aynin yace kwarai ku mun bawa manzo Allah ko madalla da irin hadi wanda zamu dangin mu da dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko dangin mu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa take cewa zawwij rasulullahi yace manan ka auren mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da diyan mu manan a hutal sahib qala sai yake cewa innahu laysa li nafsihi yuriduha yake cewa ba wai manzo Allah bane da yake son ta a karan kanshi ba yace yana so ne ya aure wani da ita qalat faliman sai take cewa wani ne wanda manzo Allah yake neman madiyan mu aurenta qala sai yake cewa li julabiba yake cewa ai julabiba dai ai za ba ita ta san wa julabiba قالت sai take cewa al-julaybib shin wai za a dauki diyan mu wannan yarinya a dauka a ba julaybib tana ta'ajjubi ya za a yi ai zaran da wannan ai ba hadin juna bane bai ai za a dauki diyan mu wacce a dauka a ba julaybib ai abu ne wanda bai yiwa sai take rantsuwa take cewa la la'amruka la la'umrullahi la uzawwiju julaybiban yace wallahi na rantse da Allah ba zan taba bawa julaybib diyata ba a wurin da diyata akai ta gidan julaybib a hada ta julaybib shi kuma julaybib ikon Allah gashi nan gajere ne shi sanya a wata riwaya kamun a zo nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana zaman cikin sahabbai yaga julaybib ya kalle shi ya ida mai kallo yake cewa julaybib shin kana so auren da kai manzo yake julaybib yake cewa manzo Allah waye wace ce zatta armenu wa ana kasidun yace ni innan tsawon maza ne ba wata mace wadda za a kawo ta a nuna mata ne ta yarda ta armeni a siffar julaybib gashi gajere kuma gashi nan mara kyau kuma gashi baki wannan haka ubangiji ya halicci kayan shi to ka gani ba kowace mace ba kuma ba ga ba kuɗi wannan abun wannan sun haɗin majalabib sun mai yawa shi sanya manzo Allah da ya kalle shi ya tausaya mai ya za a yi a ce wannan bawan Allah a ce shi ba kuma bai samu bai ɗan wannan ba ba da kai wani kewa yake ce wato shine ayi abin da ya kawo kissar shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga ma'ahin wancan yake cewa da kwai riwayar da ta zo wadda take bayani take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani shi ma'ahin yazo yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ina so in auren maka da diyata yake cewa a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma julaybib magana yace kana so in auren da kai julaybib yace a wani matsawon maza ne fa ba ana kasirun idan aka ce kasir shine kayan kasuwar da aka yi ta kai shi kasuwa ki aka rasa wanda zai saye shi ko ta yi aki shine ake kira da kasir bayan manzo Allah ya kare wannan magana kurum sai ga shi wannan ma'aihin yarinyar yazo yake cewa manzo Allah na baka diyata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa julaybib kana son ta yake cewa manzo Allah waye zai ki sai an bani ai ina so ai to a shine kuma duk da wannan riwaya wadda shi wannan Abu Barza ya kawo ta Imam al-Baihaqi ya hutar da ita a cikin Shu'abul Iman ina kyautar juz'i na biyu shahi na 672 da kwaita a cikin Shu'abul Iman haka shi ma wannan Imam Muslim ya kawo wani bangare na daga riwaya a cikin Sahih Muslim hadisi mai lamba ta 2472 duk da ƙarshen ne inda aka huta yakin bakin sa arman bane ba shine nan dai mu ci gaba kan wannan kan lokacin ne wannan mai yi da sa shakhsiyya yake cewa take cewa wallahi tallahi bazan aurar ba da diyata ba ga julaybib ba falamma qama abuha li yati an-nabi sallallahu alaihi wa sallama qalat al-fatatu min khidriha lokacin da ya tashi an yi da magana uwa ta ce wallahi ba za ta aurar da danta ba diyata ba da julaybib ba yanzu ya tashi zai ta yi hudi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan shi yake kara tabbatar maka shi ma bai so ba inda ya so da zai yi kokarin ikna'inta akan hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tashi taqim dan ya koma ya baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labari ma'aihiyata ta ce wallahi ba za ta auren ma julaybib ba da diyata ba kai tsaye da ta tashi yarinyar nan sai ta fito daga dakinta sai take cewa ma'aihanta man khatabani ilaikuma wane ne ya nemi aure na a gunku قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي يد ما هين suka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi aurenku ya nemi aurenki shine ya nema a baki shi a baki alwaliyancin shi zai ba wa julaybibki sai take ce musu wani abu wanda suka manta a rayuwar su shine afaturadduna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama amrahu shi ya kai baba ya ke ma'aikiyata shin za ku iya mayar da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma ubangiji ya riga ya wani ya bayyana mana idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim da zaran an ce manzon Allah ya ce kaza za a yi ba wani wanda yake da zabin wani abu kuma bayan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da shi an riga ya an zartar ga abinda manzon Allah ya ce ai ba wani hirar shawara wajibi ne a bawa julaybib wannan yarinya shine kai tsaye yarinyar nan mai cike da imani take cewa idfa'uni ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa innahu lan yudayyani ku kai ni zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aurar da ni zuwa ga julabim wallahi tallahi ba zai taba tozartar da ni ba manzo Allah ya san abinda ya kamata a kaina kaga imani kaga imani wannan yarinya ta ci jarabawa da gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kace sakamakon da manzo Allah zai mata fa dhahaba abuha ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala babanta sai ya huto yanzu shawara ta canza ta tunata su da su abinda suka manta yanzu ya kama hanya ta kimtakin zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala yana zuwa gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake ce mata sha'nuka sai yake ce wa manzo Allah sha'nuka biha al'amarin yarinyar nan yana hannunka ya manzo Allah wannan kuma shine hukuncin kowane jagora ko hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine duk wani wanda yake rayuwa a saman doren kasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin ma'aiki yake gare shi kuma yana iya zaman tawwa alwalin shi shi sai ya aika boye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labanin alwalin kowace iyace idan da kawo kanta manzo Allah ya daura wa kansa armi da tare da ita ai ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man zai shiga da ita ita ma auren da ita amma dai alwalintai alwaliyantinta yana koma kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama koda bai yarda ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana iya daura mata arme kuma aure ya tabbata abin da yake kara tabbatar maka haka koma kan wannan annabi lutu lokacin da ubangiji a cikin hudu yake ba mu labarin rayi kissa shi yake cewa qala law annali ga wannan yake cewa haula ibadati hunna atahharu lakum fattaqullaha wala tukhzuni fi dayfi alaysa minkum rajulun rashid yake cewa wannan gasinin diyana ne wannan dukkan su diyana ne ku ta himma nan ku yi biya bukatunku abun diyana su suka yi zaman tawwa abin tsarki gare ku shine malaman tafsiri suke cewa to yanzu wannan duka wannan garin wannan da suka zo suke yuhurabuna ilaihi suna nema su ketaro gidan annabi lodo dalilin wannan mala'ikun da suka zo dukkan su ya iya biya musu bukata yana da diyan da zai iya biya musu bukata ko ya ba su dandan su biya bukatun su yake cewa a'a ai mas'ala ai annabi baban kowa ne da yake cewa haula ibanati kowace diya a garin sabu kalkashin annabi lodo take shi sanya nan ake tabbatarwa lalle wanda yake jagora na al'umma ta musulmi yana iya aurawa wani aure idan ya kasance an samu tangarda tsakankanin waliyinta ko kuma an samu rashin maslaha tsakankanin waliyinta ko kuma batta da waliyi sabishi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-sultanu waliyyu man la waliyala jagoran mu sarkin mu waliyin duk wanda bai da waliyi ne nan abin da yawa kana fazawwajaha julaybib sai ya auri wannan mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki dawani ya komi saboda ya yi fadi maka ayi baya da komai shi kuma wanda ba a aure ba komai tilas sai an biya wannan sadakin sawa'un sadakin a ambace shi a wannan lokacin ko kuma ka ake ambatar shi amma dai wannan sadakin haƙƙin wannan mata ne sakamakon abin da aka halatta ni daga banta wajibi ne sai an bata imma an shiga da ita ta ci dukkan sadakin da aka ambata mata ko kuma ba a shiga da ita ba rabin sadaki nata ne indai an riga an kulla an daura aure amma dai in ba ambace sadaki ba ko bayan mutuwar shi sai an hudo daga cikin gadan shi an ba ko daga cikin duke shi an dauka ambata shine za al matal sahin sadaqu musliha ko musailatiha sadakin tsaranta na daga yan mata a wata shekara aka aurar da ita yan mata a wannan shekaran nawa ake ba su tsaranta a lokacin nan za a hudda a bata ko da ba an bisu sadaki ba ranar da aka yi aure ba wannan shine hukunci na shari'a قال اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه لثابت اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه يكي تي وثابت اتدري ما دعا لها به النبي صلى الله عليه وسلم شن كا سن وتا ايرن ادعاء منزا الله صلى الله عليه وسلم ييي ووننن يارينيا قلقشن بييا غا عمرنن الله ده منزن شي دتاي قال سي يكي تي وما دعا لها به النبي صلى الله عليه وسلم منينه وندا مي وتا ادعاء تي منزا الله صلى الله عليه وسلم ييي ووننن يارينيا قال سي يكي تي وا اللهم صب عليهم الخير صبا يا الله كقرارو مسد الخير قرارو اذا انت صب شيني ابنده ذا قرارو ده شي يزغو ده قرحي يسانيكا يتي تو دكان وني الخير وبنجي كقرارا مسو قرارو يتي ولا تجعل عيشها كدن كدن ايتا ونن يارينجا منزا الله ya san me ya aka ya san ko me zai kai ya kawo an ba shi labari yake cewa ubangiji kada ka sanya rayuwar wannan yarinyar ya kasance rayuwa ce ta wahala yau da kai gobe babu wallahi daga wannan ranar da aka mata arban nan yarinyar nan ta mance me wahala yana mutuwa sai gashi nan manya-manyan masu kudin garin Madina manya-manyan masu shuhura a garin Madina su suke nema aurenta kaga mata adda kuma addu'a ta ci ya ubangiji ka zubar musu da alkhairi alkhairi yazo ya zube shi ya samu mutuwar shahada ita ta samu alkhairai na duniya da gobe kiyama kuma ubangiji kada ka sanya mata rayuwarta yau da kai babu la taj'al 'aishaha kaddan 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 kinaya ne akan dukkan wata irin wahala a ce yau wani yana dawo gobe ba shi da kada ubangiji ka sanya mata irin wannan rayuwa ya ubangiji ka nesantar da mu da irin wannan rayuwa wanda yau da kai gobe babu قال ثابت ثابت yake cewa fazawajaha iyahu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya auraswa zulabibu wannan yarinya yace fa bainama rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fi magzalahu bayin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya huta wani yaki wanda ya huta aka huta tare da shi qala sai yake cewa ahal tafqiduna min ahadin shin kun rasa wani daga cikin wanda muka huto da su wannan riwaya daga nan wannan daga riwayar Sabit inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wannan fa baina ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi magza imam muslim ya kawo riwaya a cikin sahihin shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance a ɗaya daga cikin yakikan shi wannan yakin wanda julabib ya halarta yake cewa fa afa Allahu alaihi sai aka samu alfai me ake kira da alfai shine yakin da sahabban manzo Allah ko gungu na al'ummar musulmai suka zo diddan su gwamza tare da abukan adawan sai suka ji tsoro sai aka bar wani dan bai ta karaya karya ba a dai huto gadan ba akan yaki ba yake cewa ubangiji sai ya musu ya ba manzon shi alfai shine dukiyar da ba a sha wata wahala ta zo a gani ba aka same ta ba tana da bambanci da ita da ganima ita ce dukiyar da aka yi kare jini birjini aka zo an kashe wa musulmai sun kashe sun bar ta kubban sun bar ta dukiyoyinsu daga ƙarshen musulmai suka samu nasara suka tattaro abinda suka ita ce ake kira da ganima kuma hukuncin ta fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lizul qurba wa liyatama wal masakin wa ibn as-sabili ita kuma alfai shine dukiyar da aka zo aka bada tsoro aka kashe wanda za a kashe ɗan tsiraru aka ɗan bada tsoro ba a zo ba aka yi wani gwabza na a zo a gani ba yace wannan ita ce ake kira da dukiya ta alfai ita kuma hukuncin ta ma afa Allahu ala rasuli yaminu fama ujaftu alayhi min khailin wala rikabin walakin Allah yusallidu rusulahu ala man yasha ka ganin ya kawo maka yusallidu rusulahu ala man yasha kurin ubangiji ne zai zo ku ji tsoron manzon shi ne zai zo ku ji tsoron shi ko ku ji kurjinin shi ku watse ku bar dukiyoyin ku to wannan dukiyar da idan tattara ita ake kira da alfai hukuncin ta ita ma daban ne shine lokacin nan da aka an zo an dan bada tsoro an ida an tattaro dukiya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa hal tafqiduna min ahadin shin kun rasa wani daga cikin wa'inda muka huto tare da su a wannan yaki da kai wata riwaya wadda can baya wadda riwaya wacce wanda muka kawo wadda take karantar da mu manzo Allah shi yake tambaye julabib kana san aure a wannan riwaya yake cewa daren da aka aure wa julabib wannan yarinya yace yana kwance kurmi heji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama afwan yana tarawa da iyallan shi yace sai yaji ana kira a huto shi kuma da amma masalan manzo Allah sallallahu alaihi wa ma kana wannan me yake bayyana mana a cikin Ali Imran idan an ce a huto to bai dacewa wani ya tsaya a cikin tauba ya kawo wa ma kana almu'minu liyanfiru kafa wannan ba ita bace ba dai wannan istaqaltum ila al-ardi raditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah fama mata'u al-hayati ad-dunya fil akhirati illa qalila bi dacewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a huto ku yi rauni ku zauna a gidajen ku shin kun yi gwammacewa wannan kun yi yarda da wannan rayuwar ta duniya akan abin da yake gon ubangiji shine ana cewa a huto sai julabib kurmi ya tashi ya huta yana mai janaba yabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin magazin shi yace kuma yana zuwa sai gashi da julabib an fafata ya kashe mutum bakwai shi yana kwanta a tsakiyar su shi ma an kashe shi shine riwaya zan mu kawo dai abinda dai zai sauka tunda waccan riwaya daban wannan ma ita ma daban da riwaya muslim in tahi kasancewa mafi inganci wannan tsari ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai sai an huta yaki ba hatta da a gida a zaman da ake in aka gama sallar asuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana lekawa ina wane ya akai wane bai huto ba shin lahiya yana tambaya halin sahabbai shiridwanullahi ta'ala alaihim yake cewa to lokacin da aka huta wannan yakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake bayyana yake tambaya shin da kai wani wanda mun huto da shi wanda ba a ganshi ba an tattara gawa an tattara alfai abinda aka ribanto na daga yakin ana neman mutane a lokacin nan suka ce nafqidu fulanan wa fulana ai dawana 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 da muka zo da su mun neme su mun rasa su ba to a tayi a neme su da aka sake dawowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga julabib ba kaga wannan sheke nuna maka duk cikin sahabban ba wanda ya san ma waye ma julabib ne in ya huto ma ba a san da hutawar shi ba in ma bai huto in ba ba a san da bai huto ba shi san ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da kai wanda muka rasa a cikin wannan yakin namu a tahi a binciko aka binciko aka kawo yace a da kai wanda muka rasa a tahi a binciko aka tahi ana bincikawa suka bincika ba su samu julabib ba da suka dawo qalula suka ce manzo Allah wallahi ba kowa duk wanda muka san mun huto da shi to manzo Allah gashi nan fa wanda ga wasu ga tanan abinda muka kalo to gashi nan amma dai mu bamu ga kowa ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa walakinni afqidu julabib yace ni na rasa julabib ku in ba ku san mun huto da shi ba ni na san an huto da shi na rasa shi ina yake abinciko mini shi yace fatlubuhu fil qatla ku tai ku bincika shi a cikin wanda aka kashe a cikin wanda aka kashe a cikin abukan adawa yake cewa fa nazaru fa wajaduhu ila janbi sab'atin qad qatalahum thumma qataluhu yace suna bincikawa cikin gawawakin abukan adawa sai suka tarar da julabib gashi nan a cikin tsankanin mutane guda bakwai wanda dukkan su shi artabu da su ya kashe su bayan kike sun kuma shi ma aka kashe shi a lokacin nan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a garin shi yake cewa haza minni wa ana minhu yace kun ga wannan bawa Allah ni daga shi ne kuma shi ma daga ni ne wani girma ya kai mai gidanka yace maka abdu abin da kai an maka lamani kamar ni ne kai duk hukuncin da kai kamar ni ne ne kai daga ni ne kuma shi ma shi daga ni ne kuma ni ma daga shi ne hadha minni aqatala sab'atan thumma qataluhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake tambayar su shin ya kashe mutum bakwai sannan suka kashe shi ne ko kuma yane ne yace hadha minni wa ana minhu aqatala sab'atan thumma qataluhu hadha minni wa ana minhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mimi ta hasu uku ya kashe mutum bakwai sannan suka kashe shi wannan mutumin da kuke gani ni daga shi ne kuma shi ma daga ni ne haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta mimitawa yake cewa fa wada'ahu rasul الله صلى الله عليه وسلم على ساعديه من زال الله صلى الله عليه وسلم يدور شكر هندايشي ثم حفروا له سنن سكي ميرا من دزا ابن نشي اتكين شي ما له سرير الا ساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم باب وني غدو وند زا شمهدا كو وتا مكرا ود زا شمهدا جلبيب ايتي ان با هناي بن من زال الله صلى الله عليه وسلم هناي مس البركه sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna kirdado su bar wasiyya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya su cikin ramin da za a binne su to ina ga mutumin da za a rike shi a hannu wanda suka yi kowane hannu tsarki hannu wanda suka yi kowane hannu albarka a rike shi har a gidi da gida mai kabarin shi sannan a sanya shi kuma manzo Allah shine ya sanya shi haice hatta wada'ahu fi qabrihi hasida ya sanya shi a cikin kabarin shi ina tunanin za mu tsaya a nan kasancewar lokacin ya kai insha Allah ba ma iya ƙara karatun ba sai dai sati mai zuwa abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mu iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana ɗan uwa da amanna arziki da suke bara a da muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi sanya albarka a ciki muna tawassuli ga wannan zama da muka yi duk abinda rai ta kudurce na alkhairi Allah ya tabbatar mata duwan su bukatu wanda rai take kai kawo akan su Allah ya ƙara tabbatarwa ya ya albarka a ciki Allah ƙara ruha mana asiri ya ƙara mana albarka yi wa dukiyar mu albarka yi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga ilimi albarka
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك